vamos a mostrar a Ahmed Muhammad Razak Khoshri. Ah! Mashallah.
Salam a meri vida, mashallah.
Dai dai ba da ma la ba wa na me, on shabi shara wo. Dai bi ta zai keno, on me ni du ba ra wo. Dai bi ta zai keno, ba wa na me, on me ni du ba ra wo. Bola mer dem ba to mer dem, bola mer dem ba to mer dem. Shabi kalu shayada, bolia bi al mer dem. Shabi kalu shayada.
Oh,